IPOP and ESN and their supporters have threatened that there would be no elections.
Babban hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Faruk Yahaya ke kara aikewa da sakon gargadi ga kungiyar tsagerun yan awaren da ke neman ballewa daga Najeriya, wato IPOP, da a baya suka yi barazanar hana gudanar da zaɓuɓɓuka, inda ke jaddada cewar da zaɓe ko ba zaɓe, yan ta'addan IPOP ko ESN ko ma kowace irin kungiya ko kungiyoyi ko ma wasu gungun wasu jama'a ba za a bar su su yi kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya dunƙulalliya barazana ba. General Faruk Yahaya, wanda ke magana yayin wani taron manyan kwamandojin sojojin Najeriya da ake yi a halin yanzu a nan Abuja, ya ce irin kazar-kazar ɗin da dakarun da sauran jami'an tsaro suka yi ya kai ga samar da tsaron da ta kai yanzu Najeriya na iya haƙo gangar mai miliyan 1,300 a kullum. General Yahaya ya ƙara da cewar aiwatar da matakan da aka ɗauka yayin irin wannan taro da aka yi a Sokoto a bara sun taimaka gaya wajen samun gagarumar nasara da sojoji ke yi a halin yanzu a sassa daban-daban na ƙasar nan, inda ya ce sojojin a halin yanzu sun hana 'yan ta'addan Boko Haram sakat a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, sannan kuma sun samar da tsaro a sauran sassan Najeriya. Masanin tsaro Eya Komodo Babagama mai ritaya ya ce lalle kam ana samun nasara.
Wannan bayanai wadda shi Lieutenant General Yahaya yayi Chief of Army Staff a gaskiya ne kwarai da gaske. Ai idan za a yi musu adalci kuma a duba a ga yadda dakarunmu suka jajirce aka samu zaman lafiya aka kori waɗannan 'yan Boko Haram musamman a yankin arewa maso gabas, ba ma arewa maso gabas ba, in ka duba yau a Najeriya gaba ɗaya abubuwa sun kama an samu ci gaba, an samu nasarori kwarai da gaske.
To sai dai kuma a cewar shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto Basharu Altine Guyawo Isa, da ya dade yana kokawa akan matsalar tsaro na mai cewa har yanzu fa da saurarina aka ba.
Mallam Hassan, mu kuma aunin mu ga duk wata samun nasara da jami'an tsaro da suwa sun yi cikin wannan kasa game da hada ainihin da 'yan ta'adda ba abu ne wanda a boyayye ba. Balayar shina nan dajin birnin Gwari, kina ci gaba da cin zarafin jama'a, kina rike da mutane, dogo gida shina nan dajin Kwantagora, har yanzu akwai 'yan matan birnin Yauri, sauransu ainihin ga hannu ne. Nan ga Bello Turji ne yana kara miƙa kawuwa ne, kulli yau mai cin zarafin jama'a suka yi. Mallam Hassan, waɗannan al'amura abubuwa ne waɗanda da mu idan aka ce wani ma'auni gare mu na samun nasara, to babu shakka aunawa muka yi mu gani waɗanda kasu gumayya 'yan ta'adda shin suna nan da rayuwarsu, suna gudanar da ayyukansu, suna ƙara ainihin aringizonsu da hwada da al'amuransu na cin zarafin jama'a. Dukkan waɗanda mutane da nan zana babu wani al'amari wanda ya kau, waɗanda abubuwa ne waɗanda mu ba mu san irin ma'aunin da suke unhani da su ba domin samar da wanga bayani. Mallam Hassan.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.